waɗanda suke kururuwa akan ya bashi annabi wallahi ba wanda ya kai su zubar da kima da munanan maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai su munanan magana akan Allah munanan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu yi magana akan na kwanan nan da ya faru ɗaya daga cikin su yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan kaka yana siffanta manzon Allah ya kira annabi hankaka ya kira shi da waɗansu sunaye ɗan uwa don Allah mu buɗe zuciya idan abin da muka fahimta nan shi ne Allah ya tabbatar da mu a kansa ya kashe mu idan kuskure ne Allah ya ganar da mu dai don Allah mu buɗe zuciya ya siffanta annabi da sunaye daga cikin sunayen akwai hankaka za mu zo mu yi darussa kowane ɗaya a cikin tsuntsayen da siffanta annabin mu yi magana a kan mu ɗauki hankaka duk to hankaka ka ajiye maganar addini a hausance al'adar hankaka mafi munin al'adar hankaka tsaka daga cikin ɗabi'u da halaye na hankaka mafi munin ɗabi'un hankaka tsaka da wannan hausawa suke mai kirari mai da ɗan wani naka duk wanda yake kiwon kaji ya san halin hankaka duk wanda yake kiwon agwaji ya san halin hankaka ɗaya daga cikin sharrin hankaka shine fatan ƴaƴan tsiyako na bayin Allah idan kan masallacin nan akwai hankaku da suke zaune a kai duk ƙeriyan anguwan nan ba inda wani tsuntsu zai sa kwai waɗannan hankakun ba su je sun ɗauke wannan kwamba da kaji ake hankaka mai da ɗan wani naka da yawan mutanen mu sun ɗauka in ya ɗauki kwai ɗin yakan je ne ya tsinkashe a'a yakan ɗauka ne ya je ya rubar da shi a cikin ɗakinsa idan ya rube ƴaƴansa da aka tsinkashe sai ya fasa musu wannan bargurbin kwai ɗin suna ci ba ya taɓa barin ƙoyaye na sauran tsuntsaye da suke kewaye da shi ba ya barin ɗan tsako na bayin Allah yanzu wannan dabbar da a hausance hausawa sun yadda hankaka mummunan abu ne ya kamata a siffanta annabi da hankaka muhammadawa kuna ina aka yi wannan magana don Allah jama'a kun fahimta wannan fa ba a larabce ba a hausance taken hankaka mai da ɗan wani naka ba wanda ya jahilci hankaka yakan saci ƴaƴan tsakon mutane da ƙoyayen sauran dabbobi to yanzu wannan dabbar da take da wannan sifan ya kamata a sifanta annabi muhammadu da shi me yasa ba mu ga kun yi zanga-zanga ba me yasa ba mu ga kun yi rubutu kun je gidan gwamnati ba me yasa ba ku ce za ku ɗauki mataki an siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da hankaka ba yanzu maganar malan lawa munin tsaya kai a duba manzon Allah a cikin hankaka to ka ajiye wannan a ɓangaren hausa a musulunce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamsun minat tawadi kulluhunna fawasi annabi ya ce akwai waɗansu dabbobi biyar dukkan su fasikai ne tsuntsayen banza annabi muhammadu ya faɗa daga ciki annabi ya ce al-ghuraf akwai hankaka don Allah kuna fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamsun minat tawadi hadisin bukhari da muslim ya ce akwai waɗansu dabbobi biyar kulluhunna annabi ya ce duka biyar ɗin nan fawasi tsuntsayen banza ne fasikai ne ya kirgo bera kunama mahaukacin kare shirwa da hankaka
Allahu akbar sallallahu alaihi
yanzu a musulunce hankaka yana da rana a hausance hankaka yana da rana yanzu mai kaunar annabi aka nuna annabin sa aka ce mai hankaka an faɗi magana mai kyau amma yaya ba ku tada tsuminku akan malam mansu da yake na annabi hankaka ko ba ku karanta hadisin da annabi yake hankaka fasiki bane ka je ka duba sharhan hadisi malamai sun yi sharhan hatta nau'in hankakan da yake da wannan baki da fari din ina shine irin hankakun mu
Allah
ba ku karanta hadisin da annabi yake hankaka yana daga cikin dabbobi ba sai ba annabi yake ya atunna tilbindi wal haram ya hadatta a kashe a cikin harami da wajen harami ba ku karanta annabi yake hankaka fasiki bane kuka ce wa annabi hankaka ba ku iya rubutu akan wannan ba ba ku iya zanga zanga akan wannan ba ba ku wasa makaman kun da kuka wasa akan malallawin akan wannan ba
Allahu akbar
yanzu wannan munin zance don Allah ya kaima wanda kuma yake ce ma wannan malamin maulana yazo ya daga jijiyar waya akan wannan maganar in bakin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma hankaka ka dauke duk wani karatun addini a hausance aka ce hankaka kirarin hufaya ce me da dan wani naka yanzu ya kamata wannan dabbar a siffanta manzon Allah da ita to ina tsumin ku yake ku Muhammadawa ina son annabin yake an siffanta annabi da wata dabbar da take kwashi ƴaƴan kajin mutane yan uwana kuna fahimta akwai ɗayan alƙarmawi yake cewa idan ka yi mafarki ka ga katon raƙuni to manzon Allah ka ce idan ka yi mafarki ka ga katon raƙuni karaƙuni ya ce annabi ka ce man jarumi bari ka ce da abin ya ce shi manzon Allah wallahi duk duniya ba wanda ya isa annabi ya rikida a cikin sa ko a mabarki in wani kun bai manzon Allah duk duniya ko a mabarki kaga sifar sayyidina Abubakar aka ce man annabi ne ba annabi domin Abubakar ya kasa annabi shi da fitar man sigir kun bayin da wato shi annabi shakurdun ne ba ta inda wallahi ko mala'ika annabi bai fito a cikin sa
Allahu akbar
Barra ibn Azib yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi wad'an wa khalqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cantarka shine mafi kendiri da halitta wallahi duniya ba wanda yake fa annabi ya rikida a cikin
sa
saboda shine shakundun shi annabi sai dai a ce sayyidina Ali na kama da shi to an kara masa sayyidina Ali daraja sai a ce Nana Fatima tana kama da shi an kara mata daraja sai a ce Hamza yana kama da shi duk dage wandunan mu da muke ba muna so mu yi kama da shi bane to shi kai ka kasa shi kuma ya kwaikwaye ka yi kama da kai amma kun fahimta da kyau kun fahimta da kyau tunkan a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bada labarin manzon Allah cikin littafan da suka gabata Abdullahi bin Salam da Allah yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yace waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Abdullahi bin Salam yace ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da yadda na san ƴaƴan ciki yace domin ƴaƴan ciki na ina sanin su ne bayan an haife su shi kuma tun a karatun littafin mu na san shi na san sifofin sa tun annabi na yaro waɗanda suka karanta sifofin sa a cikin at-taura da injila suna kamuwa da annabi suka gane wannan shine annabin karshen zamani shi bai canza ba ba zai kuma shiga kalan wani ba bai canza ba kuma ba zai shiga kalan wani ba shi din nan da aka ba da labarinsa shi ne a haka ya girma a cikin kamalarsa a haka ya rayu a haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ni jama'a kuna fahimta shi yasa Muhammad ibn Sirin idan kace kai mafarkin annan sai ce to ka zo tambaye ka yaya ka ganshi idan ka zo da wani kwatance yadda ba haka annabi yake ba sai ce ba annabi ka gani ba